الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا عشرين ترى قوتن ربيع الأول إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقمك زوا مدينة دبو ديار دريه دا أربعين دا biyar wadda ta yi daidai da 14 ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyati fi Fiqh al Malikiyya na Dr. ko Professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na Muqaddimatul Iziyya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 141 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu game da mas'alar sharruwa a tsaye halacci ko hani inda muka yi ta tattauna maganganun malamai duba da hadisan da suka zo game da sharruwa a tsaye hadisai ne iri biyu akwai wanda suka tafi akan halacci akwai wanda suka tafi akan hani to malamai suka yi ta kokarin tattaunawa wajen rinjayar da wannan matsala shin a sha a tsayen ko kuma a zauna za a sha an hana sha a tsaye to mun ji a kawal da kuma dalilan kowanne bangare a karshe dai a akarin jayar da yin jam'i tsakanin waɗannan hadisai guda biyu jam'in kuwa shine ainihin wato sha a zaunan yafi tare da cewa in an samu kai a yanayin da za a wato ya bayi zuwa ga sha a tsayen to ana iya a sha din duba da hadisan shan ruwa tsaye su kuma hadisan sha a zaune suna nuna haka aka fi so a sha ruwan a zaune wannan jam'in kamar yana da kyau domin jam'i ne da ya hada bainal adillatain tsakanin dalilan guda biyu to bayan nan mun shiga mas'ala ta shida mas'alar sanya ainihin wato alhariri ga maza da kuma zama akan shimfidar alharir da kuma sanya zoban zinare ko na azurfa sanya zoban zinare kai ko kuma abinda a cikin sa akwai zinare to shi ma mun karanta hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka hana haka sannan mun tattauna game da mas'alar sanya takalmi wato sanya na dama ko kuma lubsin na'alain bil yumna wato in za a sanya takalmi a fara sa kafar dama wajen cirewa kuma a cire kafar hagu shi ma mun karanta hadisin ummul mu'minin Aisha akan haka mas'ala ta takwas da muka tattauna shine mas'alar barin sanya takalmi wari daya da kuma tsayuwa akan kafa mai takalmi wari daya in babu larura to shi ma mun karanta hadisin da yake nuna cewa idan hancin takalmin mutum ya tsinke ko takalmin mutum guda daya ya samu matsala to sai dai mutum ya cire gaba daya guda biyun dan ya zamana ya gyara shi dan ya sa su gaba daya kar ya zamto yana tafiya da kafa daya a cikin takalmi kafa daya kuma tana taka kasa wannan kamar yayi rashin adalci a cikin haka shi yasa aka hana yin aski ko dai ka aski gashin duka ko kuma ka batta duka aka hana askar wani bangare na gashin kai a bar wani bangare kamar yanda mun karanta cewa aka hana ainihin wato sanya wani bangare na jiki a cikin rana wani bangare na jiki kuma yana cikin inuwa wannan shi ma kamar ya ci karo da adalci wanda ko da yaushe musulunci yake kira zuwa gare shi to sai kuma game da sanya takalmi a tsaye to shi ma Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yace wannan hanin ya shafi takalma irin na wancan lokacin amma takalmi irin na yanzu mai saukin sawa to babu laifi dan mutun ya sa shi a tsaye ba tare da ya zauna ba Allahumma sai dai idan ya zama irin wancan takalmin ne mai igiya ko mai wahalar sawa ta yanda in ya daga kafa ɗaya yana kokarin sawa zai iya tuntsirewa ya fadi to sai ya zamto an hana amma yawanci takalman da kana sa kafa ka murza ta zaka yi kawai ta shiga ciki ba tare da mutun ya tuntsire ya fadi ba wannan babu matsala to sai muka shiga mas'ala ta tara wadda akan ta muka tsaya mas'alar ash-shataranj al-la'ibu bish-shataranj wasan dara inda malamin mana ta'arifin dara din da kuma abubuwan wasa na dara din to sai muka shiga tattaunawa game da menene hukuncin wasan dara da irin su ludo karta da sauransu to sai muka ce malamin yace game da bayanin hukunci lalle da bukatar sanin wato bukatar bayanin halin shi a shataranj wato halin dara wanda aka hadu akan haramcinsa da kuma wanda aka yi sabani akan haramcinsa to ga wani hali daga cikin halayyar dara wadda malamai sun hada akan haramcin shi kuma nau'i biyu ne na farko idan wasan ya zama a ciki akwai kudi to ya zama kamar caca ma'anan ya zama to wannan ya sa naira 10,000 wannan ya shi sa 10,000 duk wanda ya cinye wani sai ɗayan ya dauke 20,000 kenan to a irin wannan malamai sun yi hadu akan haramcin yin wasan dara da sa kudi wanda zai zama kamar caca kenan na biyu suka ce idan tarattaba ala al-la'ibi biha tarku wajibin aw fi'lu muharramin idan sanadiyar wasan dara zai jawo mutun ya dinga sakaci da wasa da wajibi ko kuma ya dinga haikewa wani abu da aka haramta to a irin wannan yanayin shi ma haramun ne yin wasan ainihin wato dara a in aka samu waɗannan abubuwa guda biyu sun hadu to za mu tashi mun karanta magana Ibn Abdul Barr mun karanta magana Zaila'i Al-Hanafi to za mu tashi al-halatu thaniya ko mun ji hali na farko shine wato halayyar da malamai suka hadu akan haramcin ta a cikin dara in an same ta kai tsaye dara ta haramta na daga ciki shine ta zama kamar caca kowa ya sa kudi na biyu kuma hali na biyu zaman to ana sakaci da wajibi ana dara lokacin sallah zai yi ba za a tashi ba ko kuma wannan zai sa a yi fada a fasa kwalba a jiwa wani rauni saboda jin haushin an cinye wani to kaga wannan shi kuma dara ta jawo fadawa zuwa ga haram to a irin wannan yanayi din haramun ne yin wasan dara alhalatu thaniya qala almuallif rahimahullah malai ke cewa hali na biyu an yakuna liwadu fiha min ahadihima wato sanya kudin ya zama ɗaya daga cikin su ne ya sanya ina fata an gane ɗaya daga cikin su shine wanda ainihin wato ya sanya kudi din ba duka bangarorin guda biyu ne suka sa kudin ba wannan ya sa kudi yace in ka cinye ka dauka to in ya zama to ɗaya daga cikin su ne ya sa iwad ba dukan su ba fa jumhuru ahli al-ilmi ala tahrimi shi ma dai jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan haramcin shi kansa irin wannan sifa din inda aka wayi gari a cikin masu wasan dara din ɗaya ne ya sa kuɗi ɗaya bai sa ba shi ma jumhurin malamai sun ce haramun ne khilafan li ahadil wajahain inda Shafi'i sabanin ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu a wajen inda Shafi'iyya a wajen Shafi'iyya Shafi'iyya su suna ganin idan ɗaya ne ya sa ɗaya bai sa ba komai bai zama kamar caca ba kenan ya zama ɗaya ne ya sa ɗaya bai sa ba to wannan ba ya zama abu ne shine li ahadil wajahain inda Shafi'iyya wa dalilul jumhur dalilin mafi yawan malamai da suka ce haramun ne koda ɗaya ne ya sa ɗaya bai sa ba suka ce qaulihi sallallahu alaihi wasallam ko qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la sabaqa illa fi naslin aw hubqin aw hafirin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin gasa an gane ko illa fi naslin sai a cikin harbi da kibiya aw hubqin ko tsere da raƙumi aw hafirin ko tsere akan doki wannan kenan kamar babu laifi a sanya musabaka akan ga wani abu can an sa shine target nan kowa ya tabe kibiya ya harbu wannan abun wanda shine target wanda ya dace ya samu yana da ja'iza kaza to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana taimakawa wajen jihadi da sauransu da aka koyan saiti ta yanda mutum ya saita kafiri ko daga nesa zai birke shi ina fata an gane to kaga wannan sai yake nuna cewa babu laifin an yi gasa amma abin da ya shafi nasl harbi da kibiya haka babu laifi dan an yi gasa fi khuffin a wajen gudu da ainihin wato raƙumi haka babu laifi dan an yi gasa wajen tseren doki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 1700 imamu abu daud hadisi na 2574 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda فظاهر الحديث تحريم دفع العوض واخذه الا في هذه الحالات الثلاث ظاهر wannan hadithin ya nuna haramcin wato sanya wani kudi wa akhazihi ko wato sanya wani kudi ko daukan wani kudi a wata gasa illa fi hadhihi alhalat althalath in ba a daya daga cikin halayen nan guda uku ba daya daga cikin halayen nan guda uku ya halatta a sanya kudi wanda ya cinye a wannan gasar a bashi a nan ba caca bane amma in ba a wannan halayen ba duk inda aka yi irin wannan wasan aka sanya kudi ya zama caca wannan shine hujjar jumhur na haramta koda ba duka kowa yasa ba daya ne yasa to haramci ya shigo ciki mafhum alhalatu thalitha sai hali na uku an yakuna al-la'ibu biha ala ghairi iwadin ya zama kawai wasa ne na nishadi kawai dara suka zo suka sa ko lido ko karta ana yi amma ba kudi wato babu ɗaya daga cikin su cikin masu wasan da ya sanya iwa ma'ana ya sanya kudi kawai wasa ne kawai in an yi shikenan wannan yayi winning wannan kuma yayi loss shikenan an tashi kowa ya tafi yasa to ya irin wannan halin da ba a sa kudi ba fa to wannan shine waqad ikhtulifa fi hukmihi ala qawlayn malamai sun yi sabani fi hukumihi game da hukuncin halacci ko rashin halaccin dara wadda ba a sa kuɗi ba ala ƙaulaini bisa zantuttuka guda biyu alƙaulul awwal ƙauli na farko innahu muharramun ƙaulin suka ce shi ma haramun wasan dara din nan ko ba a sa ko ƙwandala ba haramun wa huwa ƙaulu ta'ifatin min as-salaf wannan ƙauli ne na wani ɓangare cikin magabata wa madhhabil hanafiya wal malikiya wal hanabila kuma wannan shine mazhabin hanafiya mazhabin malikiya mazhabin hanabila wayannan duk sun tafi akan koda ba a sanya ko kwandala ba daga kowane bangare wasan dara haramun wastadallu bil adillati alatiya menene dalilan wannan bangare sun kafa hujja da dalilai masu zuwa kamar haka ma warada an ali radiyallahu an annahu marra ala qaumin yal'abuna bishataranj فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سيدنا علي يزو وچوا يغا متاني سنا واسان درا سي يچه دسو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ودنن وئن غما كاني د بوتم بوتمي د كوكا لزمچه سو كوكا كيفو كنا واسا دسو كاغا سي امفاني د ونن ما هذه التماثيل وئن ايرن بوتم بوتمي ني وئن ايرن غما كاني التي انتم لها عاكفون وئن د كوكا دقفا اكن سو كائن دنائن هكا الانبياء سوره الانبياء ايه 52 قال الشيخ الالباني في الارواء الشيخ الالباني اتين ارواء الجليل يتي اسناده منقطع wannan maganar zuwa ga sayyidina ali wato isnadin ta akwai inqita'i a ciki an gane ko akwai inqita'i ka koma cikin irwaul galil mujalladi na 8 shafi na 288 walau sahha amma da wannan athar din zuwa ga sayyidina ali ya inganta
fa innahu yuhmalu ma'ana walau sahha ko da ma ya inganta fa innahu yuhmalu 'ala al-mukthiri to za a fassara shi ne akan wanda yake yawan yin wasan daram ba wanda yake dan a shekara kawai wani lokaci da sallah ba a zuwa ko ina ko dan wani occasion haka ya faru occasion a dan hada yi ba wai ko da yushe ana yawan yi kawai kaga mutun duk bayan la'asar kullun an hada ana ta dukan wani abun nan me ake kiran sa tuntugo yawa ana ta dukan sa kawai mutane suke waye shi ana ta yi a'a kawai abu ne dai bai fus wato a shekara a yi sau ɗaya ko wani abu mai kama da haka ba sai wasu malaman suka ce ko da wannan athar din zuwa ga sayyidina Ali ya inganta to abin da yake nunawa yana nuna yawan yin darashi aka haramta al-mutil ukufi alaiha wanda mutum yake dadewa yana dukufa akan yi hatta shagalatuhum anil wajibat har ta kai tana shagaltar da su daga barin wajibai yadullu alaihi qawluhu abinda ke nuni akan haka kuma fadin sayyidina Ali akifuna dukufa kalmar ya wannan wani irin butumbutumi ne kuka kasance kuna dukufa akai to kalmar dukufa ya nuna ana yawan yi kuma an zo yin ana dadewa ana yi to a karkashin haka sai wasu malamai suka fitar da wani fiqihu cewa idan ba yawan yi ake ba kuma ba dadewa ake yi ba wajen yin wannan babu laifi in ma athar din ya inganta zuwa ga sayyidina Ali kenan Marwi an Abi Hurairah radiyallahu an sai kuma abinda aka ruwaito daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda kale yace marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaumin yal'abuna ash-shataranj fa qala ma hadhihi al-kuba alam anha anha la'ana Allah man yal'abu biha Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wani guri sai ga wasu mutane sun dukufa suna ta wasan dara faqala sai ce ma hadhihi al-kuba wannan ba karta bace wannan ba lido bane ba wannan ba abun nan wato dara bace shine al-kuba al-kuba ko kace al-nard wato karta kenan ko ash-shataranj shine dara yake cewa wannan ba kub wato ma hadhihi al-kuba wannan karta fa ko wannan lido din fa ko wannan ainihin wato dara fa alam anha anha ashe ban hana yin ta ba la'ana Allahu man yal'abu biha Allah ya tsine wa wanda yake wasan dara to sai ko da sai dai shi kuma wannan hadisin da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kware da gaske Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Alwara shafi na 97 haka Ibn Hibban a cikin Al-Majruhin a mujalladi na 2 shafi na 365 sai ma rawa muslim sai hadithin da Imam Muslim ya ruwaito fi sahihihi a cikin sahihin littafinsa min hadithi Sulaiman ibn Buraida daga hadithin Sulaiman ibn Buraida an abihi daga mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man la'iba bish-shataranj faka annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin wa dami manzo Allah ce duk wanda yayi wasa bin nardashir kai mallaiba bin nardashir wanda yayi wasan dara faka annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin kamar ya dilmi ya hannayensa ne a cikin naman alade wadamihi da jininsa wannan hadithin shi kuma hadithi ne sahihi Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na 2260 to wannan hadithin tunda shi ya inganta hadithin Muslim man la'iba bin nardashir nardashir shi ma wani suna ne da ake kiran ainihin wato an ce wannan nardashir din ana jingina kalmar zuwa ga wannan nardashir din duba da wanda ya kirkiro shi wannan wasan an gane ku wanda ya kirkiro wannan wasan an ce wani sarki ne daga cikin sarakunan Farisa ana kiransa Ardashir sunan wani sarki ne cikin sarakunan Farisa shine farkon wanda ya fara yin wannan wasan shi yasa ake jingina wasan zuwa gare shi wasu kuma sun ce dalilin sanyawa wannan wasan da suna Nardashir sun ce saboda shi dai wannan sarkin an taba samun wani lokaci da zaki ya samu sa'asa ma'ana zaki yake banta gashi ga zaki zakin yayi ta sansana shi yana dan yaro amma Allah bai bashi ikon ya ci shi ba an gane ko wasu kuma suka ce saboda jarumtarsa ake kiran sanar da shiyar ko ar da shiyar. To ala ayi halin dai wannan kaman ana maida mu zuwa ga asalin wanda ya kirkiro wannan wasan ko kuma ake jingina wasan zuwa gare shi. Wa wajhul istidlal, wato fuskar hujja a cikin wannan hadisin, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam idza harrama an-narda wala iwada fiha, idan hayya haramta wasan dara ko wasan ainihin wato karta ko lido shine an-nard, idan har annabi ya haramta wasan karta ko lido wala iwada fiha, babu ko kobo da aka sa, babu gasar, babu sa kudi, fashadaranju to aikwa dara, in lam yakun mithlaha, in haddara bata zama ba kamar lido ko ainihin wato karta, fa laysa dunaha, to bata gaza ta ba. An gane ko? Ma'ana idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta an-nard, babu ko sisi, baka sa ba, bai sa ba abokin yin, amma annabi ya haramta, to ashadaran jimin babi aula shi ma ya shiga cikin haka, domin in har bai zama kaman an-nardu ba, to ba zai gaza nardu ba. Irin illar da nardu take haifarwa, a to ashadaran jima yana haifar da irinta. Wa hadha ya'rifuhu man khabira haqiqatan la'ibi biha, wannan duk wanda ya kware game da haƙiƙanin yanda ake wasa da shadaranj, to zai gaya maka haka. Fa inna ma fin nardi, domin abin da ke cikin wasan karta, minas saddi an zikirillahi, na hana mutum, wato kare mutum daga tuna Allah, wa anis sala, da hana mutum tsaye da sallah, wa min iqa'il adawati wal baghda, da abin da ke tattare da yinta na haifar da kuma afkar da kiyayya da gaba, huwa bishadaranji akhsara bila raibin. To gaskiya wa'annan illolin a cikin shadaranji wato dara, to hakan yafi faruwa ko shakka babu. To kaga in har wancan saboda wa'annan abubuwan wato ta hana ambatan Allah, wa suddakum an zikirillahi wa anis sala, sannan kuma inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al adawata wal baghda, kaga ko al adawa wal baghda, wa tu asaddi an zikirillahi wa an iqami sala ko wa anis sala. To wannan an ce annar tana da irin wannan wanda za a sa kudi domin ta zama caca, to in har wannan tana, to ashadaran jama'a tana da wannan illa din, ko kokonto haka, balma illar shadaranj to yafi na waccan annard din. Wa hiya taf'alu fi an-nufus fi'la humayyal ku'us, domin ita dara tana haifar, tana aiki da tasiri fi an-nufus, a cikin wato zuciya, fi'la humayyal ku'us, wato irin aikin da giya take yi. Humayyal ku'us ɗaya ne daga cikin sunayen giya. An gane ko? Humayyal ku'us, ko kace giya, ko kuma me ke sa tinziri, ba kayan maye bane, yawa shine humayyal ku'us. To irin abinda wahiya taf'alu, domin shadaranj tana aiki a cikin zuciya, tana da tasiri a cikin zuciya, irin tasirin da kayan maye ko giya take da shi. Fatasudda uqulahum, ta toshe hankalinsu ga barin gane abin da yake na daidai, wa qulubahum, ta rufe zukatansu an zikirillahi, daga ambatan Allah, ko kai ka taɓa jin me lido ko me wannan, duk bayan minti ɗaya ce astaghfirullah wa tubu ilai, la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad, kamar kana jin haka, da ba gurin yin wannan bane ko, kaga kenan tana hana mutum, in da mutum mai yawan zikiri ne da yawan tuna Allah, to in yana yin wa'annan abubuwan suka shagaltar da shi gabarin tuna Allah madaukakin sarki, wa anis sala, kuma za ka ga in an sa wannan tuntu din, in dai ba kai karshen wasan akai ba, to da wuya ka ga an katse an je an yi sallah, yana hada sallah. Aktsara mimma yaf'aluhu bihim kathirun min anwa'il khumur, yace fiyama da yanda nau'o'in giya ke sanya su, wal hashisha, da wiwi, wa qaliluha yad'u ila kathiriha, sannan yin ya kadan shike jawo hankalin mai yi zuwa gai, wato yi da yawa. An gane ma'ana, da mutum ya dan fara wannan wasan kadan kadan, ka duba wanda yake ya shaku da kallo ko ya shaku da game, wanda yake game kila farko da kadan kadan yake, wata ranya ki ko yanzu yayi ba, sai ya dade bai kara yi ba, to in yana yi a hankali hankali, zaka ga yana kara yawa. yana ƙara shigaran sa yana ƙara yawa yana ƙara shigaran sa yana ƙara yawa to dan haka shi irin wayannan abubuwan daga yin dan kadan din yake jawo mutun ya zama yana yi da yawa to duk wayannan yana daga cikin illolin da aka kawo na ash-shataranj ka koma cikin al-fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na 32 shafi na 221 zuwa 222 wa ujiba anhu min wajhayn amma an bashi amsa wa ujiba anhu an bada amsa anhu game da wannan kaulin na farko min wajhayn ta fuskoki guda biyu al-awwal na farko al-farqu bayna an-nard wash-shataranj shin akwai bambanci tsakanin an-nard da ash-shataranj fa innan narda domin ita annardu innama hurrimat kai tsaye an haramta ta ne li annaha kal azlam domin kamar abar neman sa'a ce an gane ko kamar abar neman sa'a ce al azlam shine ainihin wato kyamare abin neman sa'a mutum zai yi tafiya tunda za ka ga ai tana da zane-zane a jikinta ita annard karta to wani lokacin ka je wani professional boka ko dan duba da ita zai maka wannan zanen na jikin ta aibdin mun karanta a nan cikin karatun abin Asarimul Battar ko wani da wannan zanen na jikin karta da waye zai maka duba to sai yake cewa wannan ita anard karta kenan an haramta ta ne li anna hakal azlam saboda hukuncin ta dai kamar al azlam wato abin neman sa'a wa yu'awwalu fiha ala tarkil asbab sannan wa yu'awwilu ko wa yu'awwalu fiha ala tarkil asbab sannan ana neman taimako fiha wato a cikin ta ala tarkil asbab akan barin ruko da sababi shine duban akai mutun duba sai ba sai yayi ruko da sababi ba sai ya bi sababi ba wal i'timadu ala al-hadd wal bakhat da kuma dogara akan al-hadd wal bakhat shine rabo ko kaso da mutun zai samu shine al-hadd rabo wal bakhat shi ma al-hadd din ne in ka koma kamu za ka ga duk abu ɗaya ne rabo da kuma kaso wa hadha zahirun wannan abu ne da ya fito fili min dariqil la'ib biha ta hanyar yin wasa da ita karta fa huwa yudhirru bidhalika da haka ita karta tana cutarwa duba da waɗannan abubuwan da aka ambata wa yuguri bil kasli wal ittikali ala ma yaji'u bihi al qadar bi khilafi ash-shataranj yace domin kuma tana zuga mutum wato ta sashi ya zama malalaci wal ittikali ala ma yaji'u bihi al qadar da dogara game da abinda kaddarar mutum zata zo masa da shi ba tare da ya tashi yayi riko da sababi ba bi khilafi ash-shataranj sabanin ash-shataranj ita dara ma'ana kamar malamin yana nuna karta daga cikin illolin ta fa duba ake yi da ita ana yin duba da ita an gane ko domin duk wayannan illolin da ya gaya mana wayanda masu yin duba ne da karta to duba da cewa kaga kenan daga wasan mutum zai kuma zarme ya koma yana yin duba da ita ko ana yi masa duba da ita to wannan kaga sabanin ash-shataranj ita dara ba ta da irin waɗannan illolin shi yasa su wasu malaman suke ganin a akwai bambanci farko ma sai a kalli akwai bambanci tsakanin an-nard wash-shataranj sai suka ce akwai bambanci domin ita an-nardu ga irin illolin ta sabanin ash-shataranj ita ba ta da wannan matsalolin ka koma cikin fatawa Muhammad Rashid mujalladi na 3 shafi na 1167 athani nabiyu law sullima bi adamil fark inda ma an sallama cewa babu bambanci mu dauka ma tsakanin annardu da ash-shataranj babu bambanci fa inna ma zukira to ai abinda aka ambata inna ma yakunu yana faruwa ne kawai idza kana fiha daf'ul iwadi idan ya zamto akwai sa kudi a ciki mu dauka da annardu da ash-shataranj ma ba bambanci to ai duk hukuncin da aka ambata ana an ambace shi ne na haramcin saboda kudi da ake sanyawa a ciki sai ta zama kamar caca domin ita annardun an gano ga irin abin da ta dan haka an in akwai al-iwadu to shine haramci yake shigowa a ciki aw lam yakun wato idza kana fiha daf'ul iwadi aw lam yakun idan ya zamto akwai wato iwad sa kudi a ciki aw lam yakun ko kuma ma ba sa kudi a ciki wa aktharu minha hatta auqa'ahu fil mahdhur wa aktharu minha yawaita yinta to in mutun ya yawaita yi hatta auka adhu za a wayi gari hatta afkad da shi ta jefa shi fil mahdhur cikin abinda aka haramta min as-saddi an dhikrillah na hana mutun ambatan Allah wa anis sala ta hana mutun sallah wa amma qabala zalika fi'latul qiyas mukhtalifatun wa ghairu mutahaqqaqa sai dai wa amma qibala zalika fi'la wato gabanin irin wannan aikin akwai alqiyas sai a auna ayi qiyasi kuma qiyasun nan mukhtalifa wa ghairu mutahaqqaqa wato sabani ne wanda yake bambancin mukhtalifa wato qiyasi ne wanda yake mukhtalif akwai sabani wa ghairu mutahaqqiq kuma babu tabbas a cikin sa shi wannan qiyasin wa yu'ayyidu zalika ma dhakarahu shaykhul islam abinda zai kara fahimtar da kai haka ya kara maka karfi shine maganar da shaykhul islam ya ambata bi kauli da fadin sa wal fi'lu idha ishtamala kathiran ala zalika shi wannan aikin na ash-shataranj idan ya kunshi yawaita yin haka ma'ana sai in ana yawan yi amma in ya zama kamar yadda muka ambata kawai jifa mutum ke a shekara ko a wani dan wani nishaqat haka ake dan yi to wannan kamar yadda zamu karanta maganganun malamai suka ce idan sau ɗaya mutum yake a shekara kuma tare da iyalansa yake yi ba wai yana yi da kowa da kowa bane babu laifi idan ya zama babu iwas ba kaza zamu karanta a can gaba insha Allah wa kana diba'u taqtadhihi wa lam yakun fihi maslahatur rajiha sannan ɗabi'ar abin ta hukunta haka cewa in ana yawan yi mutum zai shagaltu da wannan ba zai dinga tuna Allah ba ba zai shagaltu gabanin yin sallah sannan kuma ga adawa da ake samu wa lam yakun fihi maslahatur rajiha kuma babu wata maslaha mafi rinjaye a cikin yin to anan suka ce harramahu shari'u qatan to ash-shataranj ita ma sai shari'ar musulunci ta haramta ta kai tsaye fa mafhumu hadha al-kalam abinda wannan magana take nufi yanda zaka fahimci wannan zance na Sheikhul Islam annahu idha lam yashtamil ala tilkal mafasid idan al-shataranj bata kunshi wa'ancan al-mafasid wato barnar ba anna shari'a la yuharrimuhu to shari'a bata haramta ba in ya zamanto bata haifar da adawa babu iwa bata hana mutum ambatan Allah bata hana mutum sallah duk wa'annan illolin ai shi sa aka ce an haramta ita annardu to in babu wa'annan gaba daya fa masu yin ta dawa ba ko da yaushe suke yi ba kuma da lokacin sallah ya za su je su kuma ba wani dadewa suke yi ballantana a ce wannan ya sa ba su zikiri ba ba su karatun alkur'ani ba ba su je gurin karatu ba kawai sun zauna suna ta bata lokaci suna a'a kawai dan nishadi suka dauka minti 30 awa daya an ma ajiye kawai an shiga wata harkar daban sannan kuma da a lokacin sallah ya za su je su yi sallah sannan bai hana su ambatan Allah ba sannan kuma babu iwan ba wanda ya sa kudi kawai wasa ne na nishadi to wannan suka ce anna shari'a la yuharrimuhu shari'a ba za ta haramta irin wannan yanayin ba an gane ku a koma cikin alfatawa mujalladi na 32 shafi na 228 inna ash-shataranja wa nahwahu min al-mughalabati fiha min al-mafasid ma la yuhsa sai malai ya kuma dawowa sai ce ko da yake inna ash-shataranja wasan dara wa nahwahu da makamancin sa min al-mughalabat na daga cikin wasan da ake neman galaba wannan yana so ya ji galaba akan wannan yana so ya yi galaba akan wannan fiha gaskiya wannan wasan a cikin sa min al-mafasid akwai rashin daidai da barna malai husa wadda ba za ta kirguba ba za ta lissafu ba a cikin sa walaysa fihi maslahatun mu'tabara kuma in ka kalli wasan babu wata maslaha da za a iya lura cewa akwai maslaha kaza a cikin yi kawai mutane su zo su kewaye su dinga wasan dara to me ye maslaha da take ciki an gane ko fadlan am maslahatil muqawama ballantana ma a ce akwai wata maslaha da za a auna a ce a to ai saboda maslaha kaza har tarin jayi ma rashin maslaha din to ka a iya zuwa ai babu ma maslaha wadda za a iya itibarin ta ballantana a ce a akwai wata maslaha ma wadda ita ce ta furin jayi ta fiyawa gayatuhu karshen zancen makurar maganar annahu an gano dara yulihin nafsa wa yurihuha kawai abinda ake yi tana shagaltar da zuciya ga wani abu da yake damunta wa yurihuha yana tana ba wa zuciya hutu ma'ana mutum ya dan shiga damuwa kawai yayi ta zai dan ji ya samu nishadi zuciyarsa za ta samu dan hutu daga yanayin da yake ciki na damuwa shine kawai illa in akwai wani abu da ake samu a cikin ta to bai wuce wannan ba ka koma cikin fatawa mujalladi na 32 shafi na 229 wa yujabu to ana bada amsa bi annahu la dalila babu wani dalili ala annal fi'ila yushtaradu li ibahatihi ba sharadi bane shi aiki wajen halaccin wannan aikin sai an shardanta an ya kuna fi maslaha sai in akwai maslaha ba sharadi bane duk wani aiki a ce halaccin sa sai in akwai maslaha a ciki ma'ana an bawa shekul islamu amsa cewa shi ya ce ya ba wata maslaha sai aka ce to ai shi babun halacci babu alakar maslaha ko rashin maslaha in ya halatta kawai ya halatta ba sharadi bane sai an samu ainihin me sai an samu maslaha a cikin wannan aikin kafin ya halatta balil mashrudu kawai abinda ake shardantawa a duk aikin da za a yi adamu wujudid darari fi wato adamu wujudid darari ya zamanto babu cutarwa a ciki shin wasan nan in an yi shi an ji ba wata maslaha to akwai kuma cutarwa babu to hikken an gane ko ga wanda suke ganin za a yi suka ce dama abinda ake kallo abun koda ba maslaha in dai babu darar a ciki to shikenan kawai liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo hadisi suka ce saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar ba cuta babu cutarwa wannan hadisin ibnu majah ya fitar da shi hadisi na 2341 imam ahmad hadisi na 2865 wa min thamma to daga nan ne famadaru tahrim alal ikthar sai mu fahimci famadaru at-tahrim wato haramcin yana gudana ne alal ikthari akan yawan yi allazi yatarattabu alaihi darar shine wanda ake samun cutarwa ta tabbata a cikin sa wa hadha bina'un wannan fa an yi gini ala annahu laysa bi muharramin li nafsihi in an yi hukunci akan cewa ita a karan kanta ba haramun bane wa ainihi ainihinta ma ba haramun bane wa innama li kaunihi zari'a abinda yasa kawai malamai suke ta dan kakkaucewa saboda ita din zari'a ce hanya ce da za ta bayi zuwa ga aikata haram wazari'atu ita kuma zari'a hanyar da ake ganin wata kofa ce da za ta bayi zuwa ga aikata haram to qaddaru bi qadariha ana tsuke ta gurgurdanta ba za a toshe ta ba duka amma za a tsuke ta yanda ba za ta bayi zuwa ga aikata haramun din ba sai a tsaya iya inda ake so a tsaya ba tare da ta kai mutun zuwa ga haramun ba alqaulu tsani qauli na biyu suka ce annahu laysa bi muharramin gaskiya shadaranji ba haramun bace wa huwa qaulu da'ifatin min as-salaf wannan zance ne shi ma da aka samu shi daga wani wasu cikin magabata wa mazhabu shafi'iyya kuma da mazhabu shafi'iyya wa riwaya da kuma wata riwaya da aka samu an abi yusuf daga abi yusuf sahibu abi hanifa wato sahibin abi hanifa wa huwa wa qaulu ibn hazm kuma wannan shine qaulin ibn hazm shi ma ibn hazm yana ganin ba shadaranji ba haramun bane wasadallu to wayannan su kuma sun yi hujja bima yali da abubuwan nan da zaka ji na farko suka ce annahu marwiyun arwaytu an ba'dhi sahaba daga wasu cikin sahabbai kabun abbasin kama abdullahi dan abbas wa ibn zubair da abdullahi ibn zubair wa abi huraira da abi huraira radiyallahu anhum wa yujabu anhu bi annaha in sahat fa hiya mu'aradatu lima ruwiya an ghairihi min as-sahabati radiyallahu anhum min an-nahy anhu sai suka yi hujja suka ce to ai wayannan sahabban abdullahi dan abbas abdullahi bin zubair abu huraira duk sun tafi akan za a iya yi sun ruwaito maganganun da ke maganganu zuwa gare su cewa za a iya yi to sai aka ba wa su ibnu hazmin amsa bi annaha cewa in sahad in ma wayannan hadisan zuwa ga abdullahi dan abbas zuwa ga abdullahi bin zubair zuwa ga abu huraira sun inganta to ai kuma a lokaci guda fahiya mu'aradatun hadisai ne da sun ci karo bi ma ruwiya da hadisan da aka ruwaito an gairihim daga wasu cikin sahabbai ba su ba min as-sahabati daga sahabbai min an-nahy anhu na hanayin ash-shataranji to ya za a yi kenan in kun kafa hujja da cewa Abdullahi dan Abbas ya ruwaito hadisi da shi da Abdullahi ibn Zubair da Abu Huraira to akwai sahabban da sun ruwaito su kuma hanin na biyu annal asla al-ibaha su dai wannan mazhabin nabi suka ce asalin ash-shadaran jahalan ne wa lam yarid bi tahrimiha nassun kuma ba a samu wani nassi kararraba da yazo da haramtawa wala fi ma'anal mansus alai ko kuma cikin ma'anar abinda nassin yazo akan sa ba a samu wani abu wanda shi nassin yazo akan sa wanda a cikin sa aka samu haramcin wannan din da nassi bai zo ba akan sa Allah ya sa an gane wa ujiba to shi ma dai an ba su amsa ma'ana hujjar su ta biyo su ibnu hazimin asalin komai halal ne ai ko sai abinda shari'a ta ce haramun ne to sai suka ce babu wani nassi karara da yace shadaran ji haramun ne sannan cikin abubuwan da aka haramta din babu wanda nassin sa ya kunshi shadaran ji sai aka ba su amsa bi annaha fi ma'anan nard aka ce a ai kuwa kun manta ai shadaran ji tana da ma'ana annardu karta almansusi ala tahrimi wanda ita ai kun yadda akan haramcinta to irin illar da nardu take da shi shi shadaran ji take da shi ka koma cikin almuguni na ibnu qudama mujalladi na 14 shafi na 155 zuwa 156 wa qad taqaddama aljawabu an ilhaqiha bin nard wannan kuma bayani ya gabata ko amsa ta gabata game da riskar da ita da annardu ka can inda aka ce akwai bambanci tsakanin annardu da shadaran ji ko babu to a can dama mun ji in akwai din mun ji a baya amma babu din kaga mun ji na uku annas shadaran ji mawdu'un ala ta'allumi tadbiril harbi si ibnu hazm suka ce to ayan ba ku gane ba ma ita dara din nan fa wato wasan shadaran ji ai ana ajiye shi ne a matsayin koyan kwarewa da dabaru irin na yaki a cikin yin shadaran ji akwai wato ta'allumi tadbiril harb wato sanin yanda ake gudanar da yaki domin ai mun karanta akwai sarki akwai waziri akwai ainihin wato sarauniya akwai bishop akwai waye duk mun karanta satin da ya wuce ko to ai a cikin wannan kaga wannan azayanan ka kula da kaza wannan ma'ana akwai tadbir tadbirul harb yanda za a gudanar da yaki wannan aje shi anan wannan aje shi anan wannan aje shi anan da sauransu suka ce a cikin wannan akwai tadbi wato ta'allumi tadbirul harb akwai koyan gudanar da yaki wa rubbama ta'allama al-insanu bidhalika al-qital suka ce sau da yawa mutun zai iya koyan yaki da haka yanzu duk wanda ya kware a shadaranji za ka ga shi yake kayar da mutane kuma an gwabza da shi sai ya zubar da wanda suka gwabza da shi yace to na gama da wannan shi wani yazo shi ma an kada shadaranji din shi ma ya doke shi wani yazo wannan wanda yake da wannan kwarewar in ka sa shi a komandan yaki zai ba da mamaki inji su ibnu hazm wa kullu la'ibin suka ce ai ba ma shadaran ji ba duk wani wasa yu'allamu bihi amrul harbi da ake koyan al'amarin yaki da shi wal qitali da fada kana mubahan halan ne qalat aisha suka ce nana aisha radiyallahu anha ta ce marartu nazo shigewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qaumin min al habasha manzon Allah yana tare da wasu mutane cikin mutanen habasha yal'abuna bil hirab suna wasa da masu fawa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihim manzon Allah da kansa ya tsaya yana kallon su wa waqaftu khalfahu tace ni kuma sai nazo na tsaya a bayan sa fa kuntu idza uitu na kasance ma idan naji na gaji jalastu sai in zauna wa idza qumtu in kuma na huta sai in miƙe attaqi bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina kare kaina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a ganni ni ina ta bayan sa wannan hadithin muttafaqun alayhi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 987 imam muslim hadisi na 892 ka kuma koma ka duba nailul awdar mujalladi na 10 shafi na 100 shafi na 27 da kuma takmilatul majmu wato na mujalladi na 20 shafi na 38 wa ujiba to shi ma nan ba a sallama musu ba dai an ba su amsa bi anna ma zukira suka ce ai wannan abun da kuka ambata la yuqsadu minha ba shi ake nufi ba anan wa aktharul la'ibina biha ai mafi yawan masu wasa da shadaranji ko nard inna ma yaqsuduna bihal la'iba aw al qimar duk masu yi su ai ba so suke su koyi yaki ba ko su kware a yaki duk masu wasa yanzu ka je ka samu mai wasan dara ko mai wasan ludo ko mai karta ka ce wai wannan dabarun yaki zai koya ai duk masu wannan ɗayan biyu ne ko dai suna wato suna nufin yin wasa ko kuma suna nufin caca da haka ku kawo wannan maganar abin nan cewa mutanen Habasha sun zo wannan ma bai hawo kan hanya ba wa yuraddu ala hadha aljawab to su ma sai aka yi musu raddi akan wannan jawabin nasu bi anna qasdal la'ib idza lam yatarattab alayhi mahdhurun to ai shi manufar wasa in dai babu wani abin haramci a tattare da wannan wasan min tarki wajibin na barin wajibi au fi'il muharramin ko aikata wani abin da aka haramta wa nahwi zalika da makamancin haka fa huwa min al-buba wasa ne wanda yake halatta kawai da haka wannan shadaran din akwai barin wajibi a ciki babu akwai aikata haram a ciki sai aka duba aka ga babu to shikenan yana nan a babin halaccin sa ina fata an gane annal la'iba bi shadaranj sannan su Ibn Hazm da duk wato hujjojin suke kawa suka ce to ai shi wasan ash-shadaranj ma min ar-riyadiyatin dhihniya wai yana daga cikin wasa kwakwalwa wasanni ne na tunani wanda ake amfani da tunani in baka da tunani shi yasa da mutum ya shiga mun ba shi da tunani sai a buge shi nan da nan riyadiyatu dhihniya ne al-qa'ima ala zakah wanda suke tsaye akan kaifin tunani wal bitana da wayo wasti'malil fikr da amfani da fikira tunani watanmiyat hadhihi almawahib da kuma kokarin habaka irin wannan baiwar in mutum Allah ya bashi ita yana da zaka yana da fitina yana da fikira to in yana irin wannan wasan wai kaman yana ƙara habaka wannan mauhiba baiwar da Allah ya masa wal hawas da kuma waɗannan gabobin na kwakwalwa da sauransu wa ma kana hadha sha'anuhu to duk wasan da irin wannan shine abin da ake amfana da shi a ciki ma'ana yana koyar da zaka yana koyar da fidina yana koyar da isti'malul fikr fa innahu la yadkhulu fil muharram kwata kwata baya shiga cikin wasan da aka haramta an gane ko to yanzu mun ji aqwal na bangarorin guda biyu mun ji maganar malaman farko da suka ce ina shadaranji haramun ne mun ji maganar wannan ta'ifa din cikin shafi'iyya da ainihin wato abin nan shafi'iyya da kuma abi yusuf da wato abin nan da kuma ibn hazm su kam sun tafi akan cewa su basu ga illa ko aibin da zai sa a haramta shadaranji ba ga dalilan su sun kawo to insha Allah sati mai zuwa sai kuma mu je wane kauli ne ya furin jaye a yi din shi ne ya furin jaye ko kuma a bari insha Allah sai mu tsaya a haka abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik